Rundunar 'yan sandan dai sun gabatar da masu manya-manyan laifuffuka da suka kama a sassa daban-daban na jihar Adamawa, waɗanda yawan su ya kai 39, ciki har da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashin daji. Wasu daga cikin ababen da aka kama waɗanda masu garkuwa da mutane ke amfani da su sun haɗa da mota Toyota da kuma bindiga mai ƙirar AK-47 da zunzurutun kuɗi kimanin 900,000, kamar dai yadda mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa da ya yi bayani, wato DCB Ajani
We assure that all the suspects diligently prosecuted immediately the investigation is completed. The police will not relent its effort to keep Adamawa safe.
Yace sun gabatar da waɗannan masu laifuffukan ne saboda ganin sun kawo ƙarshen manya-manyan laifuffuka a kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa. Ya koyi alƙawarin cewa za su kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba tare da ɓata lokaci ba. Sun koyi godiya da yadda al'umma mazauna jihar Adamawa suke bawa rundunar 'yan sandan jihar goyon baya. Kuma dai a nasu bangaren, waɗanda aka kama su da manya-manyan laifuffuka sun koyi mana ƙarin bayani a yayin da suke ba mu 'yan jaridu, mu da muka halarci wannan taron, bayani dalla-dalla akan yadda suka tsinci kansu cikin waɗannan laifuffukan.
Kudin da ka bani na sai abin shi bizina na jiya yaro na sahara na kashe.
Nawa kuka ba kuma hamsin?
Miliyan
uku. Miliyan uku aka baka 200,000. Kuna ne kuka aiki?
Ni shida.
Shi kuwa Abubu Hamidu wani kasurgumin ɗan garkuwa ne wanda ya yi mana jawabi. A garkuwar da suka yi su shida sun karɓi kuɗi 1.5 million a hannun 'yan uwan wani wanda aka yi garkuwa da shi. Ba su yi nasarar kashe kuɗin ba, sai ga shi kuwa jami'an 'yan sanda sun yi cap sun cako su.
Amuda Daniel muka yi amfani.
Kuke kidnapping ne?
Ai muka yi kidnapping, dama ya wannan ne karin koya muka yi. Mun karɓa kuɗi ba.
Nawa ka samu?
600,000.
Ku biyar ne ko shida kashe?
Mu shida.
So 600,000 ne kai da kuɗin?
A ban kashe su ba ranan da na karɓi su ranan ne ya karɓa.
Da kama kaya kaji
a gaskiya ban ji dadi ba.
Rundunar 'yan sandan dai ta gabatar da waɗannan masu laifuffukan da yawan su ya kai 39 ne a farfajiyar babban yarkwadan 'yan sanda da ke jihar Adamawa wadda ke birnin Jimeta karamar hukumar Yola ta Kudu. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.